Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Aminu Fage tare da
Amina Buhari.
Sai ni Daula Salim.
Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa da suka shafi al'adu da nishadi kai har ma maganar addini. A yau 16 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 maganar kenan.
To yawanci dai kin san kaman mu a nan arewa duk mace da aka gani tana Facebook ko Instagram sai a dauke ta kaman mutuniyar banza ce. Kaman bata da mutunci da sauransu. To amma ni a gani na yadda dai ka dauke wannan wurin.
To haka ne Amina da Zara'u, dan haka ne yau a fagen namu na nishadi Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki mai suna Blues. Bayan nan kuma muna nan tafi da shirin mata masu kananan sana'o'i.
To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir a cikin shirin mata masu kananan sana'o'i.
To a shirin mu na kananan sana'o'i yau bakwancin wa muka samu?
Sunana Sadiya Muhammad.
Sana'ar me ake yi?
Ina sayar da atamfofi, shadda, lace, takalma, jakankuna da kuma kayan maza.
Ina ake sayar da waɗannan kayayyaki?
To gaskiya business ina is online based. Yawanci shafi na Facebook da kuma Instagram nan dai nake posting kayayyaki na. Kuma nan nake samu masu si haka nan dai ake.
Muna zancen shekara nawa da fara wannan sana'a ta ki?
To online din dai na kai wajen 4 years kenan ina yi online, amma dai kafin dai in fara online din dai na dade ina harka.
Kika dade kina yin shago gare ki ko kuma me a ba mu labari?
Na dai fara a gida ne, daga baya na bude shago. To daga baya kuma da kin san yanzu an samu ci gaba na me zan ce ne, to sai na koma kuma na dai fi karfi online din gaskiya a yanzu.
Me yasa aka karkata daga gida aka maida shi kan online?
Saboda online din yafi karbuwa, kuma ba in a gida ne akwai harkan bashi da sauransu, amma online baka san mutum ba yadda za a yi ka bashi kaya bashi. To nan din dai shi dai yafi a yanzu dai.
Wato shi online din idan mutum ya ga abin da yake so ya saya da farashin sa, ta yaya ake aikawa mutum?
A yanzu idan nayi posting kaya mutum ya gani, muka gama ciniki da shi, ta mota nake sawa.
Okay, a online din ma har sai an yi cinikayya?
Eh, sai an yi. Ai ba za ka ce ma mutum ga kudin kaya ya biya ka a take ba. Akwai waɗanda za ku ta jayayya kamar ma jirgin sama zai siya. Wani kuma it depends on individual dai. Wani dama ba mai son jayayyan bane. Koda a shagon ne haka ne, wani da yazo yafi so a yi gaskiya da gaskiya. Kana faɗan kuɗi zai biya, wani kuma sai an yi ta dogon ciniki. To idan dai har aka gama ciniki ya biya kuɗi sai a sa mai kaya a mota a kai mai har inda yake.
To shi ma kenan idan mutum ya sayi kaya da kuma kuɗin mota a duka ana hada masa ne a cikin kuɗin kayan da ya saya?
A'a, ba a hadawa. amma dai mukan yi promo wani lokaci idan mutum ya sayi kaya da yawa ana mai free delivery amma yawanci dai gaskiya su suke biyan kuɗin motar su
kaman kayan naira nawa mutum zai sayi masa free delivery
idan lokacin promo ne daga 10,000 ma zuwa sama sai a tura maka
yaushe ne ake yin promo din
kaman lokacin shagulgula haka kaman na sallah ko kuma yanzu kaman yadda Christmas ke approaching lokacin da dai ake ciniki sosai amma kaman yanzu da ba kasuwan sosai mutum shi yake biyan kudin delivery shi
to mu koma baya ya aka yi me ya ja hankalinki kin ce rashin kasuwa ne yasa kika daina sana'ar daga gida kika mai da shi kan online ya aka yi kika gano cewa online din nan tana kafar na bullewa
kawai dai da fara gwadawa nayi nace bari in gwada in gani tunda naga wasu suna yi kuma ban sofa dai ban ji wata tayi complain akan harkan ba sai nace ni ma bari dai in dan gwada in gani maimakon ka siya data ka ta wasting din shi haka nan ka shiga karanta wannan karanta wancan wanda ba karuwa zaka yi da su ba nace bari in gwada an tallata kaya ta wurin kuma alhamdulillah da na fara sai naga abin ya samu karbuwa
sosai da Facebook ne kadai ake koko da ina da ina
da Facebook da Instagram nan dai wurare biyu sai kuma WhatsApp
to su kuma wannan sun suna tattare da wasu irin kalubale
ba sosai ba gaskiya yawanci dai abubuwan da kalubalen da ake facing yawanci idan kin san sha'anin trust wani kaga kina gani kun saba da shi kuna yau da kullum sai kika yadda da shi kika tura mai kaya bai biya ba sai kuma yazo ya ki biya akwai irin wa'annan to shine kadai dai abinda ake facing amma idan dai zaki ba zaki ba wa mutum kafin ya biya ba gaskiya ba wani matsala online
an taba saya misali a sayi kaya ki tura mutum ya ga kayan ya ce wannan kayan bai mun bane ba zan saya ba zan dami ki da shi
ba cika samun haka ba saboda kafin ku yi ciniki da mutum ai sai ya gani ya zaba a kayayyakin da zaki tura mishi sai ya zabi wanda yake so ka tabbata wannan kake so ko wannan kike so to shikenan sai ai ciniki a packaging a kai mutum
su takalma da su jakkuna da sauransu a ina ake kawo waɗannan takalma
a yanzu daga Malaysia ake turo mu
ta yaya aiki kike su yi su daga Malaysia
eh to akwai wayanda muke wannan harka da su da suke mazaunan can ne amma dai ɗan Najeriya ne amma a can suke zaune to daga wurin su dai muke nake sayi kuma suke turo mun ka
suke turo mun ki kasancewar ki mace kuma kina wannan harka ya al'umma ke kallon ki
kaman harka
ta sai da sayarwa kuma online
to yawanci dai kin san kaman mu a nan arewa duk mace da aka gani tana Facebook ko Instagram sai a dauke ta kaman mutuniyar banza ce kaman ba ta da mutunci da sauransu to amma ni a gani na yadda dai ka dauke wannan wurin wayansu dama da niyan harkan banzan suke shiga amma ni tunda na san abin da ya kai ni ban damu ba kuma ina samun ci gaba a haka
shi wannan kasuwancin online dole ko da yaushe ya kamata kina yawan hawa online kina dubawa baya takurawa zamantakewanki a gida da iyali
baya takurawa
ya kike ba kowanne hakkin sa
eh to ina da dai lokaci da nake harkan kasuwanci na Facebook da Instagram din ina da lokaci da nake fara kowanne rana da kuma lokaci da nake rufewa kamar misali a ce idan karfe 6 yayi to kuma me bana sauraron harkan kasuwanci kuma kin ga wannan harkan kasuwanci ba wanda zai takura maka bane ko kina kan gadanki ne misali a ce kuma kin idar da sallan asuba kenan kina iya daukan waya ki shiga ki dan dudduba ki abinda zaki ki fice su ba takura ko kada
ba takura
babu
su ba suka fi siyan kayan mazan ne ko matan ne
gaskiya customers ina maza sun fi yawa
misa ba za su biya sun fi biya ne akan kai ko fa sun rushe masa
kin san harka da mu sai a hankali su ba su da wasa kuma kana gaya musu kudin kaya ba wani dogon jayayya nan da nan an biya amma in mace ce zaki ci ta ce ajiye min ba ni zuwa next week to kuma kasuwanci wani zai zo ne da kudi ka ajiye wai wata tayi alƙawarin sai wata sati ba a haka gaskiya
wannan dai a sana'ata ke a takaice sai mutum ya biya sannan zai samu kaya
sosai kwarai kuwa
idan za a ba mata shawara wanne irin shawara zaki ba su akan sana'a?
Gaskiya shawara dai babba shine duk abin da ka tsinci kanka, in ma kasuwanci ne, in ma koma meye ne, kai gaskiya, saboda gaskiya din nan shi zai kai ka achieving abin da kake so, kuma kai nisa sosai. Saboda idan ba trust a harkan, kwata kwata ma ba za a je ko ina ba.
Madalla kamun matasa maza cin masu sauraron yau da gobe su ce fili yanzu ya zama na mata, kullum mata ne, kuma kuna nan zamu nemo cikin shirin maza masu kananan sana'o'i. To Zara'u Amina, ya kuke kallon saye da sayarwa ta kafofin sada zumunta?
Maganan bashin nan gaskiya
tayi magana
kin gani ya rage bashi tsakakanin mutane, kuma ina ganin zai kawo saukin
yanda mutane su ma za su samu sauki suna gida. Ni kuma na ma na bullo ta maganan shago. Kun gani aka ce maganan shago, inda da ne mutum yana so yi sana'a, bai da karfin yin sana'a sai ka cire kuɗi, kai tunanin ya zaka kama shago. Amma yanzu kawai abin da kake bukata ka dan sa internet ɗinka ne, ɗan data ce zaka saya, sai da sai roka ka sa kaya ka tallata, ya kawo
amfanin kuma masu siya. Ba sai ka je kasuwa ka sha wahala ba, za ka sai abinka a kawo maka shi har gida.
Haka ne, kana kwance gida kana duba duk abin da kake
so ka saya.
Kuma harkan sana'a ne ma da zai kama mata masu iyali sauki. Ba sai mutum ya fita ba ya yi mu'amala da
mutane. An samu ya kawo sauki kan, kuma ya taimaka sosai, ya rage tunda inda da kana buƙatar wani babban jari, yanzu ba ma ka buƙatar babban jari, da ƙaramin kuɗi zaka iya fara sana'a, ko sana'an gashi ta wannan tana sai da takalma ne da abubuwa. To Allah dai ya sa mu dace mata, ya kamata dukkan mu tashi tsaye domin mu samu miyoyi dogara ga kai
sosai.
To Madalla, yanzu bari mu ƙara koma wajen baraka domin mu yi nishadi da blues.
Ke shirin namu na nishadi yau ba kwancin wa muka samu.
Sunana Simon Bulus.
Wanda aka fi sani da?
Wanda aka fi sani da Lyrical Dr. Smith.
Lyrical Dr. Wato kai a wakar ba kai likita ne?
Ni likitan liriki ne, yani likitan liriki.
Muna ya aka yi ne aka tsinci kai a waka, har aka fara waka, har aka kai inda ake yanzu?
To abun ya fara lokacin ina shekara 7. Muna tafiya wurare, akwai wani dan irin local ganga da muke so muna yawo muna buga mana dan to ban san inda ake kiran su ba, dan da dan samu wani dan me ake kira ko gungunin madara,
sai dan
safata ko neman leda a rufa, ana buga ana yawo gidaje ana dan karba dan goma a hirin, kin gani?
Ba
ko wani lokacin festival, domin abin da ke shine akwai time din festival, akwai koranan sati ko lahadi, watan da aka taro mutane masu tafiyan aiki zai mu dinga dan buga mutane suna taruwa.
Me kake da kudi? Tun kana shekara 7 ka san kudi?
To ina san kudi tun a shekara 7 ka tun mai shekara. To ni bin sa nake yi, ko ba haka ba, idan na bi su wadda suna nan a gaba, idan mun bi su ba yayi mun yi abin da ba ban san nawa ba taba ban kosi shi a ciki ba, ko ba haka ba.
To bayan ka girma kuma ya?
To bayan da na girma yayi na samu kaina na fara yin waƙoƙin mutane. Ko ba haka ba, mutane kamar Tupac, mutane kamar Biggie,
kana maimin waƙoƙi?
Ina maimin waƙoƙin su. So da naga abun sai na ce to shikenan, tunda zan iya maimin waƙoƙin wani, to bari ni dan rubuta na rubuta na,
sai na fara
da wani waƙa ana kiransa I've Got It All.
za a iya tana shahar arera mana
ka wallahi ban iya tana ba na ya bata a kokolwa
ta yanzu ya shigo kokolwa
sai na zo ne rubuta wani ana irin sabula wannan na iyakai na yanzu zan iya yi miki ingina
sabula din
wai dasu mana pompom madara baba ka saka gaya mana bula wai dasu mana hanyoyi iri-iri aka saka gaya mana bula ba if it right like by politicians kema gina bula ni ma ina bula ai ko ma ina bula ko kema gina bula
to dai wannan ko ba gaya mana zan iya bada sakon amma zan so kai ka gaya mana sakon wannan wakar
to sakon wakar ne shine kin gan yana magana akan leadership yadda mu yadda muke a siyasa ban da ma siyasa ina dai magana mutane gaba ɗaya da wanda suke siyasa da wanda ba sa siyasa
amma me gundaren dalilin yin wannan waka
dalilin yin wakan shine nake fada is about leadership
akan
ko ba haka ba mulki
kuma naji kai zantan za su yi mana pompom fara
eh to kin ga abu dai shine ba a cikin wannan idan kin ji wakan har ƙarshe zaki gane cewa ba dai maganan politician din bare kare akwai wanda ta yi ƙarya sakatariya ta dauka hoto ya gidan kubanta ki ga bula a kira ki a waya kina Kano yake ce musu ai yanzu ma na shiga Abuja me yake kiran sa bula ko ba haka ba ai ba gwamnati suke wannan kare ba ko ba haka ba mu yanda muke ma mu ma ƙarya so idan kina ƙarya haka idan kin zama politician ya zaki ai abun zai zama times 2 ko ba haka ba to shi nake magana a kai
da kai samu kanka har ka fara waka muna zambatar shekara nawa
kai shekara da shekaru
eh
to bari ya kai goma
ya
kai goma
da wace waka aka san ka
eh to waka da aka sani da shi yanzu kam shi din ne bula
ita ce ta buko wace fice
ta bugo ko ina na tafi ko ina na je
ita kake so a ranka ko akwai wata daban-daban da wannan
to akwai wata da na fito da ita sabuwa ana kiransa bayawa
bayawa
eh
ita kuma akai
ita bayawan da tana magana akai na ne ni da kaina abinda nake abinda ran iya yi da abin da barin iya yi ba kuma dai casu dai harka dai ko ba haka ba abubuwan da yake faruwa idan an fita casu an dan kin gane
ai yake faruwa idan an fita casu
da an fita kin gane akwai wani gefen da nace kai yan mata faca-faca yau za a yi kaca-kaca kwata-kwata irin wani shi ne zabi wadda kake so ko ka je ratatata kin gane to inda in ya zama kwata-kwata abin da ka zabi wadda kake so kafin su kare ko ba haka ba to kin gani da an fita casu akwai abubuwa da ya ko ba haka ba
ai abubuwan da ke son ka ga mun
ga ai abubuwan da
oye musu ba ai kar ka kalli da abu
to idan kin ga aka ce yan mata faca-faca yau za a yi kaca-kaca kan ai ki gani ko ba
dai
ai ba ta ba ai ba ga miki cewa wa ga ya miki a makaranta cewa 1 plus 1 2 ne
malami ne
na gode miki
to
kin ga yanzu tun kina karami kin yi girma kamar yadda kike yanzu haka ai ba sai a ga ya miki ba ke da kanki yake gane ko ba to me yasa ake yin exam
ni ko ba
saboda malama ai bare ya ga miki gaba daya
wani irin idan kana waka
na'am
waka taka tana tasiri azin in kana tasirin ta
tana kin ga da akwai abu da shi ne ni ba wanda zan daya ina wakar da na san cewa wakar da mutane bare ni shadantar da su ba ko kuma wakar da bare aikar da sakuwa ciki ba
kai duk wakokin da kake yi
duk wakokin da nake yi ina da gani cewa na fada wani abu da idan bai saka kai dariya ba zai baka wani message ko baka ba to shi yasa komai da nake yi a ciki ina da ganin mutane su gan inda abin da nake yi daga nesa ni ban yin wakar domin kawai a ce a za ka yi waka ka bulo inda mutane no ni dai na ɗauka shi a guɗe ne wadda ni barin iya in gaya miki abu ba barin iya je wurin gwamnati in gaya musu ba amma idan na yi waka a kai ko ba haka ba mu yan street din ya za a ɗauka gaba ɗaya zai a kai sai kowa ya ji ko ba haka ba
kawai ka hip hop ce ko kwa rap ko me
in gausa ake kiran
shi in gausa meye da meye aka gausa aka hada
su aka gausar idan in kika doka English in kenan in ka doka Hausa in ji hada sai bai in Hausa kin gane
in gausa amma abin nufi duk da in gausar hip hop kake yi ko reggae ko rap
to abin da ne rap nake yi
dan naga kana yi kana haka da hannunka
eh to in kin ga yanda mutum yake hannun da ake gane ai ko
ba sai ta hannu ba sa zama ne sai ana yi ana dan haka
to idan ma ya muku haka bai bara ku gane ba girgiza kokolon ku kin ga
to ai wannan harka ta waka wani irin galubale ka taba fuskanta da harka
ai galubale da yawa
yawa
wallahi kin ga abu din shine ni a Lagos nake da zama da nazo idan na fita nazo arewanci Najeriya kai sai daya ina ga abubuwa da ya kinga idan yau mutun zai anan arewa zai dauke mutun kamar Olamide techno ko wani su daga can zai iya ba su miliyan 7 miliyan 10 su kawai su yi minti 30 su kara gaba
amma idan aka dauka daga
amma idan dan arewa ne ma ana mishi cinikin kose ko ba haka ba dan Allah ka zo kai ba ma da kudi ya abinda
da yi yasa haka take faruwa
to shikenan abin da ke faruwa shine kinga akwai mutane a unguwa wanda suke ji cewa tunda da Hausa kake ai
yaran ka
kuma abin da suke duba suna fuskanci TV ko ba haka ba idan waƙoƙinka ana play sosai a TV to kai ma da baka wannan zaka karba za a daraja ka ko ba haka ba amma kafin nan waƙoƙinka su tafi kan TV nan akwai abubuwa da yawa kin ga kalubalen kuɗi kuɗi wajen ba wata wata da inda da kai video kuma ka je domin mutanen suna karɓar kuɗi daya kafin nan a samu waƙoƙinka a dai play video garin a can ko ba haka ba idan za a iya samu kin ga kaman da niji na zauna a can na gane cewa akwai wani san da aikin su taimako suke yi mutum zai iya samu kudi gaba daya yace to ni na ga kana da abun yi kana da talent kuma kana nan to abin da yi ni zan taimaka maka da kudi sai kaga sun sponsoring din artist ne ba shi komai da komai da yake su kuma ba ma tunanin su samu wani ba akan shi ba
kuma ba yin haka
ba bai
to
mi na mafita a takaice to mafitan shine idan zamu iya mu dauka abin da za ake yi a wansu wurare a ce a dan practice din shi a nan arewa to ina gani kasuwar arewa din because a arewa ne a yanzu haka ko kin tambaya a kasar guji zasu ce miki arewa ne suna yin real hip hop
to ku da kuka riga ko ga can wajen ku me kuke yi na ganin kun tafi da na kasa
to kin ga akwai wani abin da aka ce wanda ya hawo bishiyan bai sun ko ba balle wanda zai jefowa ko ba haka
kana nufi kai da ka hawo ka tsugo ba
mu muna kan bishiyan ne muna neman jamus din ka ko ba haka ba amma ai
kana nufi ka ce ba ka tsaka bari
yanzu da mana kiji ai ban ga wannan idan ba yi mun kai wani wuri gaba daya ba ko ba haka ba amma dan ya gurgudo ta da ni radio to da nake tafiya ina tafiya da mutane da artist ina making show ina akwai artist gaba daya kin gansa annan wanda suke bayana yawancin su artist ne so idan na je wuri haka yanci to kaga wannan shi ma mawaki ne at least dan kokarin da nake yi dan tallafa fuskan su ma mutane tallata fuskan su ma mutane cewa ga wannan mutun yayi kaza-kaza kin gane
an taba fita daga Najeriya
eh na fita daga Najeriya naje na danyi wani dan wani naje wani show a Kotonu so biyu suka kira ni farko da suka kira ni suka mun waya suka ce muna son ganin ka a Kotonu to ai baki ji wani abu bane ai ina nan a jiza aka kira ni a waya zaka zo Kotonu nace me zan je ya Kotonu suka ce mu ai wakar ka bula yana ko ina Kotonu suka ce no zan biya ka sai nace kai to ni din ma ban san me zan fara ba ko ba haka ba
sai baka tambaya ba
sai ma nace to kawai dai zan zo
ba ku ciniki ba
kuma ma ciniki komai ba kawai ni dai kawai je in ga mutanen da aka ce wai
sai je aka yi sai aka yi
ƙarfi abun mamaki ne ko ba haka ba ban yi masa video ba komai waka haka kawai sai a kira ni a Kotonu sai nace to shikenan ina zuwa sai da muka je kawai zai naga aka sa a wani club muka dan ni ga mutane sun da yana da ba mun yi bula ya ce kai ba ba
wallahi
kiga mutan kare ya shiga gora in gani ne ce to abun a hankali yake ne ce to shikenan suka sake kira nan na biyu suka bani flight da tafi to ai baki juna abu ba abun ma da suka tura mu kudin da zan shiga jirgi ma yayin da kudin yayin na maiki kin ga
sai zuwan farko ai baka ga mun da suka
to shi ne ki da mana kiji zuwan farkon ne su turo mu kudin jirgi na maiki ne ce kai
suka je a mota
to na cinye ma baki na ki tafiya to ni ina ga gaman film ne yara a ce Kotonu ban gama da arewa ba
ce ba arewa ba zaka je Kotonu
sai suka saki tura wani kuma nace to wannan mutane sun yi serious sai na tafi, amma abu ɗaya da suka je suka ban dubu ɗari suka bani, suka bani kuɗin jirgi da zan koma, suka aje ni a Lagos.
To ai ko ai ba zancen kuɗin ake ba, tunda sunan ka je ta ai.
To ai abin kenan ai don mun.
To sai sai ka mana waka ta in gausa ka cinye lokaci.
To wani waka kenan kike so?
Na in gausa ko wacce ka dauko wacce.
To tsaya mana, suka mana bala muka zabe su magen zai suke son mu bulla ta bulla ki Allah ya fita duka banda suka kulla suka yodare mu addu'a suke mu kama mura. Cost of living is high, babu tsakila babu talantarki ba kalan zir a fitila, yara suna kuka ba abinci ba sutura kula yomi suna mutuwa da cututtuka ina cututtuka ina wata killer way nuna mana suke da wayan dala one corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a trees day. Stash away and choose to run away to overseas and I hope you got a dreams. Okay. The breeze getting richer while the poor is getting power, so I hope you got my dreams. Wait, woman beast the la dalaba a binchika chicken come out in cada masala, a mana masika chica mamas ba on the musilla and negative was here to shake and I wish I
had a shiri and then the shaggy more eat to see. A shirin yau da gobe za a saka ka.
Na'am.
Dan haka yanzu idan muka tutsiye ka, zaka iya yi mana baiti ko amshi ko zaka shakayi? Kuna zai shakayi kuwa?
To ai in dai baiti ne ai ne gidan baiti kenan. Ai ne to shikenan.
Sai ka kamo wannan suna.
Wai da su sa ne a TV aka suka gaya mani bula ne ko ba bula mani ko ina ga kwa radio ina ga yayyere. To gani nan suna na Lyrical Dr. Smith aka mai gore da aradu aka mai karo da roka aka mai wanka akan transformer, ina wannan shiri yau da gobe a VOA Voice of America.
Yanzu kana waka da transformer
bula da gani abu ɗaya ne nake rigiya miki kinga abin da na faɗa ya sa ki dariya kowa gaba ta shikenan karshen sa kenan.
To muna godiya
ni shadantar da mutane kuma an faɗa gaskiya a inda bai kamata ba.
To muna godiya.
Na gode bula
bula more
bula 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 let's go. That's mana pom-pom madara baba haka suka gaya mana that's mana hanyoyi iri-iri haka suka gaya mana if it's a lilac some of our politicians kema gana kema gana nima ina huwa ina suka mani bula muka zabe su magen zai suke son mu bula to wallahi Allah ya fita ka bula suka kula suka jodade mu addu'a suke mu kama mura. Cost of living is high babu tsakila babu talantarki ba kalan zir a fitila to ga yara suna kuka ba abinci ba sutura kula yomi suna mutuwa da cututtuka ina cututtuka ina wata kila nuna mana suke da wayon dala corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a dream nigga the stash of bigger cheese to run away to overseas and I hope you got my dreams. The reason getting richer by the poor is getting promo, so I hope you got my dreams. Yeah, when we busy, dala dala ba abinci ga ciki kamar adinka da masala amana mu suke ci kamar mas ba'u da wasila Allah ne yace masira ya basu batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri wallahi tallaki buga mu suke kamar mandi mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba say the truth for the time say the truth for the time. Ah wait that's a mana pom pom madara baba ga suka gaya wa ya wait that's a mana hanyoyin sinari suka gaya wa ya but if it lie like some of our politicians kema kana kema kema kuwa kin dauka hoto a takatiriya wai gidan ubanki you please from your head to your toes see the pulse see the form Michael Jackson.
To bin saurara waka bula ya ce yana waka kaman Tupac din Kano kenan. Kuna jin wakarin magana da yana yan siyasa wata kan sun ce za su gina za su yi masa famfam madara sun ce kuma za a gina masa titin zinari. Titin zinari. To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau da kuma abokan aiki na da suka taya ne gabatar da wannan shirin Zara Aminu Fage tare da
Amina Buhari Aliyu.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya ayi hutun ƙarshen mako lafiya sai wani mako kuma idan Allah ya sake dawo da mu a cikin sabon shirye-shiryen mu na yau da gobe shirin matasa. Ai huta lafiya
kema kema lima wai atman pom pom madara baba ka suka gaya mana ku zabe ni zan muku hanyoyin sinari suka gaya mana ku zabe if it lie like some of our politicians kema gana kema kina lima yana boyana. Yeah, my life adventure was like an act of execution, almost a suffocation, a crucifixion, horrible balls, a puzzle like you're supposed to spend the days of my life like a suffering for slavery, wrestling the boss to try to survive in the ghetto. I ain't give up
looking for where to get out of my poverty, misery, all the mystery, busting out of my history, leaving no city, get shit, and life in my country. A lot of dead bodies dying and lying in cemetery. Ah, be the change that you wanna see, wanna see. Be the light that you wanna see, wanna see. You need a change, change. Then you gotta be, gotta be. It better be the light that you wanna see. The government, the people, everybody, please. Be the change that you wanna see, wanna see. Be the light that you wanna see, wanna see. You better be the change that you wanna see, wanna see. Ah, that's the mother pump on my dad, baba, cause I got out of. Who's our baby, some more, I know he's in our yaks, I got out of. Who's our baby? If you delight like some of our politicians, Kema Kana, Kema, Nima, Kema, Ah, wait, that's the mother pump.